Aya.
Yeah, oh yo yo ga ango warin amarya Sulaiman farfesa ya waya ya aure da Halima mama kunta ku baya baya
sama aya
Yeah, mai iyawa ku walillahi sarki kai wannan gajiya kai wannan daukiya gani da tambarin aure na da dokiya to ku zo mu rausa ya an gada amarya
sama aya kai yawa
ya rabu ka kare sira gurin sutura ta bayi wanda bai da tamka gare a kafarin wasoyiya sahali sahabu na saya buwayi domin su rabu sakar da abar na baya
amin ayya kai ya
ya murna muke yi wa ango da amarya to ku zo ku rausa ya ku yi baya baya kun zama mallakin juna ba hawaya kun zama kamar turmiya da tabarya
aha 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 kaya
ya Sulaiman farfesa yau ya yi aure da shi da mama kun gansu tare sun taba kwalliya ga kamshin turare Sulaiman anga sadiya amarya
yawa na kaya
Amadi ya rima ke muku haka ta aure daga shaida kan ciki Allah ya kare ango amarya kar ku sake ku ware ku ka cautata wa juna za ku ji dadi ya
kai
za ku ji dadi ya to ku doka tamburan girma
kai
waka muke ta alfarwa canjin salo nake nema kuma kun ga gashi na sama
yawa
gaire na wani dini yawa
kai
domin farin cikin an gada amarya
sama kai
iyayen ango sun yi murna ga gaisuwa za na miƙa baba a hawa da tijaniya baba ga ango ubana baba a hawa da tijaniya baban farfesan waka Allah ya kara alfarma Allah ya kara jan kwana Mami Maryam Sulaiman mama garin safar fesa maman mu mai yawan girma maman mu sanu ummina baba zama yana murna gogwara mace tana murna baba bara uyi murna gogo a ilukuru gogo iya walawa iyayen amarya zan gaida
kai
na yabo da tamburan girma baban malam adam murna mama maryam tana murna baba inna da murna inna mu mata yi murna hajiyan shamsu ya da murna anti binta mata yi murna umi safina na murna da farin ciki ku duba domin amarya
kaya sama yawa kaya
ya dangin ango suna murna Abusad baba mu zazo kidan taka Abusad ta kidan jiya Zuwaira ita janiya Yahaya baba mu zana murna Abubakar ita janiya Zubaida ita janiya Aisha baba mu zana murna Sara tu ita janiya Salu baba hawa zana murna Aisha ita ta niya wayran ya yake murna dangin amarya na murna dangin amarya ganshe ku baban ya ya sanninka baban gida a ganshe ka kamar da ya ya basirwa ya ya nasir a ganshe ka anta jamila sananciya anta hawa a ganshe ciya anta jamilan son a ganshe ciya maman hanifu a ganshe ciya maman siya mana murna dawayan amarya na murna dawayan amarya kwataka duta kulwa ce taka fa'iza ta soke juya maman no ai mana murna maman shirin tana murna kannan amarya na murna Yusuf ta soka taka Fadama ta soke juya Ahmad yari wake waka Allah ya sanya albarka Auren kuna nuna murna Sulaiman farfesa yau yaya aure da Halimatu Sadiya mama kuna amarya
kai ayya ayya 08037999908 Life Father Zaman Lazia Amin Ya Allah
FW Inix